shift ku chaktau dokoki guda chaktau dokoki wannan gunne wato shari'a gunda chalabur Musa ta koyar me kauna ar mufima mpi ta koyar me tabka gaskiya ar tabuna ne jaccale tabuna me abu farko mai shift ne kunna me alyame mayin mitabe njatacceli wan daban ba ko wasu gunda me furtaye kin ko ma dis ko gunda me tattaye kin ba ko ngaran gunda me tagi ba dole amba mjatacceli cicina mi a shift kake na me yan kwari argirane wasun arnimerasun takan jatacceli wasun na kamate ya ko shi dalak cali na mi guti dan jatacceli don tun dan jatacceli dole ne nimer dabur kwarisasun ngarti wasun a tiyan darjosun na manna doka cali kawali kada ba mu kise maran kada mu jikkal maran kada mu pingar biasa a shift ka karshe miyan magriba ko kuma pimar marka magriba cilafiya mai yamba mu kiyaye cin da gwasa